A halin yanzu bayanai na nuna cewa komai ya lafa a birnin Abada ke jihar Aja bayan fashewar bom da ya raunata mutane ba tare da kashe ko mutum guda ba a ranar Asabar da ta gabata, kamar yadda wasu mazaunan birnin Aban suka shedawa muryar Amurka jiya Lahadi.
Zaman lafiyar dan kadan ne wanda aka samu jiya bayan sallar isha'i, wanda waɗansu masu kece na fef suka zo da bom shi din ma ubangiji Allah ya tsare bai kashe kowa ba sai dai ya jima mutane rauni. Mutane shida suka ji rauni amma an sallame hudu sun tafi, saboda nasu akwai sauki fiye da biyu da suka rage yanzu a ƙasa. Rage yanzu a ƙasa ma an ajiye su ne sai gobe ne za a yi musu operation wanda za a ringa cire bullet din na da yake abun boris ne dole.
Amma su ya so ɗin suke wanda aka ajiye zuwa gobe.
To gobe ne za a yi scanning dinsu a san ina ne da ina ne harsashen suke a cikin su, wanda za a ringa fegewa. Doktocin sun ce ba za su iya su yi aikin offhead hakan nan, su ta ji musu ciwo garin neman bullet har kuma yanzu ya zamanto waɗansu raununnuka. Sai za su a'auna gobe su kawo su yi scanning su san a ina ne abu kaza yana don su samu su cire
musu. Ya tsaro yake yanzu a Aban?
A babu matsala insha Allah, mun gode wa Allah. Tsaro sojoji suna kokari a kai sosai. Kowane bangare akwai security a ƙasa. Muna jin daɗin security da suke tare da mu wanda suke ba mu tsaro a kullum shine walwalan namu ma.
A cewar Alhaji Muhammadu Tukura kenan. Yayin da Malam Garba Talle ya yi amanna da cewa wannan gaskiyar magana ce.
Jiya bayan mun riga mun fito da sallar isha kamar yanzu, wallahi ko waɗansu ‘yan iska suka je can ɗan karar suka saka bom. Wallahi Allah dai ya taimaka dai damejin ɗin mutane ba, amma dai mutum shida suna asibiti ba mutuwa. Sai dai ɗan ciwo haka wallahi.
A ina suka saka lashi?
A nan jikin kallaci suke nema su saka shi a ‘yan karas, na ‘yan karas Ariya da Jok Shop. Wallahi suka sa sun zo da keke na fe ne yawwa su guda uku. Allah ya taimaka da aka yi ci har da mace a cikinsu ma aka kama ɗaya a ciki. Wanda dai an haɗa shi da ‘yan an ba da shi a zafin tsaro ‘yan sojoji wanda suke wajen. Wallahi kuwa abin da ya same mu kenan jiya a nan Abba ran Asuba.
Ya tsaro to yake yanzu a gwatan?
A tsaro kan wallahi akwai tsaro sosai. Wallahi akwai tsaro, inda duk yanda ake tsammani ɗan iska suna wajen an kai sojoji, akwai kuma wanda ma suke yawo haka tin patrol haka. Wallahi akwai tsaro sosai. Ba a gano ta kamar mai ko suwaye ba, amma shi dai wannan wanda aka kama tabbas wanda suka zo da shi yana hannun jami'an tsaro. Abun kuma yana hannun jami'an tsaro, su dai suke ɗaukan dilin, suke bincike a kai, kuma ka san ba komai ba ne abun da suke bincike a kai daga yanzu a samu abun da yake gudana.
Yanzu ba wani zaman zulmi ko?
Ba wani zaman zulmi, tun a jiya ma an ci gaba da harkoki, komai da komai lafiya. Yau ma jama'a an yi sallah isha lafiya, an yi asha, an yi sallah kowa da kowa, duk lafiya kalau.
Amma sai dai kwamishinan yaɗa labarai na jihar Abia, Chief John Okiye Kalu, ya musanta aukuwar fashewar bom ɗin yana mai cewa.
There was no explosion in Aba. I was in Aba yesterday. The governor was in Aba, so I'm not aware of any explosion.
Ya ce babu wata fashewar bom a birnin Aba. Ina birnin Aba jiya, gwamna ma na Aba jiya. Saboda haka ba ni da labarin wata fashewar bom. Yau ne na shigo Umuahia, kuma gwamnan jihar ya halarci wani taro a birnin Aba jiya. Saboda haka ba mu da labarin wata fashewar bom. Daga ƙarshe dai na nemi ƙarin haske daga kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Mr. Anthony Obuizi akan gaskiyar lamarin da kuma matakan da rundunar ke ɗauka wajen inganta tsaro a duk faɗin jihar, amma duk yunkurin samunsa ta wayar salula ya ci tura. Akan batun ne na sake aika masa sako na karta kwana, wato text message, amma bai maido min da wani martani ba har zuwa lokacin tura wannan rahoton. Alfonso Sokoligwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.